Kimanin jami'an tsaro na 'yan banga guda biyar ne suka mutu a ciki har da wani kwamanda guda a sakamakon wasu hare-hare da 'yan fashin daji suka kai a jihar Niger, Nigeria. Rahotanni daga yankin Kumbashi a ƙaramar hukumar Mariga da kuma Kafin Koro ta ƙaramar hukumar Fai Koro duk a cikin jihar Niger sun nuna cewa maharan sun share yinin ranar Laraban nan, suna tafka ta'asarsu a waɗannan yankuna. Wannan mazaunin garin Kumbashi ne da ya buƙaci a saka sunansa. Ya ce a yanzu haka ma sun tsere daga garin.
Barayi ne suka shigo muna daga ɓangaren Kumbashi, suka biyo mu burya. Mu ma da Allah ne ya kiyaye, suna bayan mu muna gudu. Mun iso Shambo, muka wuto, muka iso Rijau.
To nan kamar Kumbashin babu jami'an tsaro ne?
Eh, akwai jami'an tsaro na kungiyar Hunters da aka ajiye wurin. Kuma suna bakin kokarinsu. Duk ma mun ji an ce sun haɗa da su har sun kashe mutum biyar daga cikinsu.
A can garin Kafin Koro ma lamarin guda ne. In ji wannan bawan Allah da na zanta da shi ta wayar salula.
Yanzu haka take kuma kai da ni, yanzu haka tashi ka tashi niki.
A cikin garin Kafin Koro.
A cikin garin Kafin Koro.
Amma dai ba su kashe kowa ba ko?
Yanzu ai ba mu san halin da ake ciki. Mu ma muna boye ne nan. Kuma inda muka dinba wani wuri bai na boyo ba.
To yanzu ba jami'an tsaro ne.
Babu kowa, babu komai.
Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin harin na Kumbashi. Gama dai abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa a lokacin da yake zantawa da mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai AIG Aliyu Garba Amina.
Bandits this morning they came out in numbers around the Kumbashi area.
Yace da safiyan nan 'yan bindigar sun fito da yawa a shiyar Kumbashi. Kuma sun ɗauki sa'o'i suna musayar wuta da jami'an tsaronmu. Abin takaici ma ɗaya daga cikin kwamandojinmu ya rasa ransa. Kuma ma har ya zuwa yanzu ba mu gama tantance adadin waɗanda suka mutu ba a duka ɓangarorin guda biyu.
We cannot really say the number of casualty on our side or on the side of the enemy being the bandits.
Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai AIG Aliyu Garba ya ce ya shigo jihar Niger ne domin tabbatar da ingantuwar tsaron. A saboda haka ya ce suna haɗa hannu da sauran jami'an tsaro domin magance ɓata gari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.